nan fusatattun hadadin kungiyar mata sama da 20 kenan da suka hado suka fito zanga-zangar lumana a jihar Adamawan. Yadda suke nuni da cewar ba su gamsu da hukuncin da babbar kotu mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke zama a Jimeta babban fadar jihar Adamawa akan cewar jami'ar APC ba ta da dan takara a zaben gwamna a zabe mai karatowa. Sannan kuma ita injiniya Aishatu Dahiru Ahmed Binani ba yar takara bace a wannan jam'iyya. Shugaban hadakar kungiyar wadda ta jagoranci wannan zanga-zangar lumanar Comfort Ibrahim Ezra wadda ta sheda mun cewar
dalilin da yasa muka yi wannan gangami na lumana a matsayin mu na mata, mun san watannin da suka shige an yi primaries a jam'iyyar ta APC wanda ita ƴar uwar mu ta mace Jina Aishatu Dahiru Binani ta ci zabe, wanda duniya duka sun sani ba taba irin zaben primaries da aka yi a jihar Adamawa kamar wannan ba. Muka wayi gari ranar Juma'a sai muka ji aka yanke hukunci akan cewa kotu ta ce ba dan takara a APC. Mu kuma a matsayin mu na mata, a matsayin mu na kungiya, muna ga ba mana adalci ba.
Madam Duni Musa Jambutu ita ma dai ta kada baki ta dora da cewar
ba mu nuna bakin ciki akan abun da ya faru da zaben yar uwar mu bayan ta ci zabe, da ta ci zabe kuma daga baya aka je kotu aka ce ba zabe. Mu ban mu ce abun da kotu ta yi ba daidai ba, amma maganar da muke kokari mu ce annan shine an nuna mana son kai. Dalili ko akwai wani abun da ake kiran shi gender equality, wanda har yanzu mu mata Najeriya ba mu ga an nuna mana maganar gender equality ba. Ba a ba mu haƙin mu na mata ba.
Hakan ta sanya na tuntubi ita injiniya Aishatu Dahiru Ahmed Binani wadda lamarin ya shafa tsundum ta wayar laho nan take kuwa take damun cewar
ya kamata gaba ɗaya mu san cewa Allah ne ke ba da mulki ga wanda ya ga dama a lokacin da kuma ya ga dama. Bai kamata a yi fushi har ya kai ga kona kacin zabe ba, a yi haƙuri. Duk abin da ya faru Allah ne, in ka samu Allah ne, in ka rasa Allah ne. Ɗan uwana mata su yi haƙuri, matasa da ransu ya ɓaci duk su yi haƙuri. Shi jarabawan Ubangiji ba ta inda baya zuwa, don haka wannan mu ɗauke shi a matsayi na jarabawa ne. Allah ya ba mu ikon cin jarabawa.
To ko menene ma matsayar jam'iyyar APC na jihar Adamawa akan wannan batu, duba da cewa kartan ƙasa da nuna wa juna yatsa da kuma faɗin cikin gida ya ɓarke tsakaninsu? Hakan ta sanya na tuntuɓi mataimakin shugaban jam'iyyar APC na shiyar arewa maso gabashin Najeriya wadda kuma haifaifen ɗan jihar Adamawa ne ke rike da wannan madafun ikon, Comrade Mustapha Salihu, wadda ya ce
kullum zaben fita guri ana zaman lafiya, ba matsala shi ne maganar kullum zaben fita guri. To amma in da aka samu matsala haka, shi wannan dan takara da yake takara kundin tsarin mulkin na ƙasa ta ba shi dama ya nemi halal a siyasance ko a kasuwanci. To a inda ya zo ya biya kuɗinsa ya shiga takara, shi bai laifi ba. Ka ce ya biya kuɗi kaza ya biya, ka ce ya yi screening ya yi, ka ce ya yi kaza, duk abin da kake yi a matsayinsa dan takara ya yi, ya bi ta kansa a zo a yi zaɓe, kai jam'iyya ka zo kai zaɓe mara kyau. To laifin da ba zai shafi uba ba. Bai kamata a ce an musguna wa waɗannan yan takaran da suka kashe kuɗaɗen suka shiga zaɓe a domin kuskuren jam'iyya ba.
Lado Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.